Da ranar jiya ne labari ya bazu cewa wasu maharra 'yan bindiga 'yan ta'adda wato suka kai farmaki a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Kankara, inda suka je wata majami'a har suka yi garkuwa da wasu mata da dama, wanda hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken labarin yadda al'amarin ya wakana da kuma takiban adadin waɗanda iftila'in ya faɗa mawa.
Rakaɗe, wani al'amari da ya faru jiya muke gaskiyarsa da kuma yadda abubuwan suka wakana?
To, abin da ya faru jiya da misalin ƙarfe 7 na safe a jiya kenan, rayin daji ɗauke da bindigu ƙira AK-47 waɗanda ba a iya tantance yawansu ba sun shiga wani ƙauye da ake cewa ɗan mai tsauni, kuma suka je wata majami'a wacce ake kira New Life Church ta ɗan mai tsauni, ƙauyen ɗan Murabu da ke ƙaramar hukumar Kankara. Kuma lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta, sun sami wani fasto limamin coci mai suna Haruna, kuma inda suka far mishi da duka da sandina har suka karya masa hannu. Sannan daga nan sun tafi da mata guda 7. Akwai Rabi Isiyaku ɗan shekara 15, Rabi Sa'idu Karama ɗan shekara 36, da Rabi Sa'idu Babba ɗan shekara 49, da Saratu Hadi ɗan shekara 27, da Lusaiba Shaibu ɗan shekara 13, da wasu mata biyu waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayansu. Wannan shi ya haɗa mata 7 da su waɗannan jarirai guda biyu waɗanda suke yara a baya, wanda ya haɗa mutum 9 kenan gabaki ɗaya, suka yi cikin daji da su. Kuma lokacin da DPO na Kankara ya jagoranci 'yan sanda da 'yan bijilante suka je wannan wuri, lokacin su waɗannan barayi sun riga sun tafi da waɗannan mutane. Daga bisani, mai girma kwamishin 'yan sanda ya ba da umarni DPOs da suke a waɗannan ke makotaka da wannan ƙaramar hukuma da su daddatse wasu hanyoyi musamman inda aka san cewa watakila barayin nan za su bude mutane. To, har ila yau dai yanzu zancen da nake maka, ana ta ƙoƙarin gano inda aka tafi da waɗannan bayan Allah, ba ma 'yan sanda kaɗai ba, duka jami'an tsaro da sojoji da DSS da rundunar 'yan sanda ta farin kaya wato civil defense, duk ana kan wannan al'amari domin a ga cewa an ceto waɗannan mutane da aka sace, waɗanda kuma dukansu mata ne.
Bayanai daga wajen shi mai bada shawara ta ɓangaren addinin mabiya addinin Kirista suna nuna cewa kaman mutanen da suka faɗi ya kai wajen 20. Yanzu wannan shi ne wanda aka tantance kenan koko?
Gaskiya ne, wannan shi ne wanda aka tantance, kuma jami'anmu sun je har inda wannan abu ya faru da su kansu mutanen gari, wanda sun tattambaya akwai waɗanda suka ɗauki jawabinsu lokacin da muke gudanar da bincike. Har ita wannan majami'a an je, shi Fasto Haruna ya gana da DPO namu, kuma abin da suka tabbatar mana da mutanen da aka ɗiba mata 7, sai waɗannan jarirai guda 2 da yake tare da waɗannan mata.
To, yanzu yallaɓa ya shi fasto ɗin yanayin launin da ya ji?
An ɗauke shi, an kai shi asibiti General Hospital na Kankara, inda zancen da nake maka haka yana karɓar magani a wurin.
Kakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa.
Sani Shaibu Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.